أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 11 da watan Sha'ban shekara ta 1447 Hijiriya, wanda ya zo daidai da 30 da watan 1 shekara ta 2026 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 207, ina ko da 7 ne ko? Ha, anya mun yi da 7 da wuri. Da 7 ne muna cikin kitabun zakat. A kitabun zakat zan mu tashi babu man amara qadamu bi sadaqa walam yanawil bi nafsihi walam yanawil bi nafsihi. Duk da ɗan bangaren marhalar jami'a, ɗan jami'a suna imtihani, bai sa muka fasa karatun ba, dan saboda lokaci karatun da ya zama na sai sati ne ake yin shi. Rishin yin tsaye ba karama asara bace ba. Karatu asalin mun sani da abu sa tsari ne da ya kamata, ba wannan karatun na sati ba ake karatu. Karatu kullun ka je gaban malami ka dauka da shi ake karatu. To wannan in bata samu ba na sati ma kuna ga ina kokarin, in dai ba uzuri ya kai tsanani ba sosai, ko da mutum ɗaya ne na zo in yi, dan saboda fa'ida yadda ba sai wanda ke halarta ba, wanda suke nesa da dama suna fa'idan tuwa da karatu dukan sun yi, wanda suke nan zama na yawa. To haka nan wanda bai zo ba yana da dama, an har yana da niyya mutaba'a da bibiya ta wannan ta Saudiya da za a aika. Insha Allahu ta'ala zan mu tashi a babi na 17, wanda Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa babu man amara khadamahu bi sadaqa, baban da ke bayanin wanda ya umarci mai hidimar shi da yin sadaqa. Walam yunawil bi nafsihi, bai yi ta ba da kanshi. Kenan ba kai ka bada ba, amma ka umarci mai hidimarka, baranka, mai tsaron shagonka, mai tsaron gidanka, ka ce ya amsa ya bada. Ba sai ka je ka bada da kanka ba. Wa qala Abu Musa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa ahadul mutasaddiqin, shi yana ɗaya daga cikin masu sadaka. Kenan wanda aka aika ya je bada, shi ma yana ɗaya daga cikin masu sadaka. Wannan Bukhari ya kawo shi Mu'allaq rahimahullahu ta'ala, amma darfi ne, wani gehe ne na wani hadisin da ya gabata, ya kawo shi da sanadin shi bayan hadisi wannan babe guda 6 da Ibn Abdul Khazin, cewa Al-Khazin wal Khazin khadimul malik, an ce Al-Khazin shine mai imam mai mulki hidima, walam yakun khadimu haqiqa, ko da ba mai mishi hidima bane a haqiqa. Sai kawo shi nan gurin idza anfaqatil mar'a bi dawami baitiha. Hadisi na 1425, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba, haddathana Jarir an Mansur an Shaqiq an Masruq an Aisha radhiyallahu anha qala, take cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, idan mace ta ciyatar daga cikin abincin gidanta, gairu mufsidatan, ba tare da ta bata ba. Wannan mansub ka ce gaira mufsidatan, kaga gaira nan gurin hukuncin da mun gani cikin ajurumiya, mun ga gaira mufsidatin nan gurin abun nan ne, gaira mansubun ne alal hal, ma'ana hal kauni ha gaira mufsidatin. Mufsidatin kuma gaira duk abun da yazo bayan ta mansu, wannan majruri ne har abada. Kaga nan na ba wasali, amma gaira ka mufsidatin zaka ce nan, saboda gaira ce a baya. Kana laha ajruha, to tana da ladanta bima an faqat na ciyatar wadda tayi. Wali zaujiha ajruhu, mijinta yana da ladan shi bima kasaba, da shi kuma abin da ya tsoruto yayi kasuwanci, shi yan nemo abin. Wali khazin misli zalik, kuma wanda ba mai hidima mai tsaro ma, shi ma kwatankwacin haka nan, wanda an bashi tsaron gidan shagon abinci ko kuma mangaza ta abinci. Wannan duka wa ana nihin da izinin shugaban, shi ya umarta, shi ya bada. Kaga Bukhari ya kulla mana ababa, tun a kulla tarjama zaka iya karantar mai hadisi yake nihi cewa ai babu man amara khadimahu bi sadaqa, kenan kaga yake nuna ana magana da umarnin shi ba ta gaban kanta ba kawai ta kwashi abincin shi ta bada shi ma mai tsaro mai hidima mai tsaron shago da umarnin mai shagon ba haka ba kawai ya kwasa ya bada kuma a ce yana da lada yace la yanqus ba'aduhum ajru shay ba'd shay'an yace bangaren su ba ya rage ladan wani bangare ba ko daya kowa yana da ladan shi cikakke shi wancan ladan bada shi kuma ladan ciyatarwa sai dai shi wanda ya shi ya nemo abun shi za alimka ma goma malamai suka ce shine bambancin shi da wanda ya da macen da ta bada da shi dan hidima da aka umarni ya bada shi lada ɗaya ɗaya ake nihi usulul ajr asalin lada ɗaya ɗaya amma limkawa so goma wannan kuma shi bata shahe shi ba shi wanda beƙawa kawai yayi ta wanda yake da dukiyar ce kamar yadda aka ce wanda ya ciyatar da mai azumi yana da lada irin ladan mai azumi ba tare da an rage komai ba to in haka ne kaga wani sai tsaya yakin azumi kullun ya rika ciyatar da masu azumin yana tunani yana da ladan su to wannan asalin lada in an je limka so 10 so 20 so 100 daidai gurgurdan ikhlasin mai azumin to wannan kai kuma bai shahi ka ba kai wanda kace kai wannan ɗayan tallin tarshi kake da ba alimka maka tunda ba kai bane mai abu limkawa sai asalin mai abu wannan hadisin bukhari rahimahullahu ta'ala ya kashi a guri 6 cikin sahihul bukhari rahimahullahu ta'ala nan da yace idan an faqatil mar'atu min da'ami baitiha hadisin har zuwa karshe ibn rushayr yace nabaha bi tarjuma ala anna alhadis mufassirun biha nan bukhari yana mana nuni a cikin hadisin cewa cikin tarjuma cewa hadisin an fassara shi da cewa sai da umarni yace dan saboda al-khazin da al-khadim da mar'a aminun laysa lahu an yatasarrafa illa bi iznil malik dukkan su wannan amintattu ne an ba su amincin su kula da dukiyar mai gidan ne su kula da dukiyar ogan basu da damar su yi tasarrufi su ba da kyauta ba tare da izinin shi ba urfa sai da nassin shi nassi na mai gidan urfan au ijmalan da urfi ko ijmalan au tafsilan ko tafsili ko ya ce mata duk abincin da ya saura a rika ba almajirai ko mabukata ko kuma ta san cewa halin shi ne dan wannan dan kadan kin da ta doka ta bada bai da matsala ko da yana nan ba ya hana ba ko kuma shi mai gidan ya san haka nan baran ya san cewa mai gidan shi haka ne amma in ya san cewa babu wani umarni a nassi babu wani umarni a ijmali babu wani umari a tafsiri ba zai dau dukiyar shi bai bada sai dai samu zunubi in yayi haka nan saboda wani bai da ikon tasarrufi cikin dukiyar wani ba da izinin shi ba shi yasa karanta sahih al-bukhari kanshi tarajim kin shi kadai tarajim al-bukhari fi tarajim ilmi wannan fiqhul bukhari fi tarajimihi ilmin hadisi a cikin bukhari karanta babubukan babun fi kaza babun fi kaza kaga kawai annabi nan cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan ya saki magana babu qaidi cewa idan an faqatil mar'atu min idan mace ta ciya tar daga cikin wannan kin dukiyar mai gidanta ko kuma ta ciya albara ya ciyar daga shagon mai gidan shi haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma abin da qaidi in hadisin kakkalla zahirin shi ba tare da karantar fiqhun shi wata da bukhari ya huddu sai ka dauka cewa yau mai gidan yana kawo buhun shinkafa ta dauke gaba ɗaya ta beka ma makwabta kuma ta samu ladan gobe ma in ya kawo wani ta dauke ta beka ma makwabta duka kuma a ce ta samu ladan wannan ne dai ta samu zunubi haka nan shi ma baran kenan dole yace man amara khadimahu bi sadaqa wanda yayi umarni kenan da umarnin shi aka yi abin ba haka ba idza taqarrara zalika idan wannan ya tabbata to fa ka'anna al-bukhari arada bi tarjuma mu'aradat ma rawi ibn abi shayba kamar abin da bukhari yake nihi yana so da wannan tarjuma da ya huddo yayi huto na huto da abin da ibn abi shayba ya huddo malamin shi daga waki'u daga musa ibn abi da daga ibn abbas ibn abdurrahman daga abbas ibn abdurrahman al-madani yace khaslatan lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam kiluhuma ila ahadin min ahlihi abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa kowa wakilci cikin iyalan shi yace kana inawulul miskini biyadihi da hannun shi yake ba miskini abun bukatar shi waye da tahuril nafsihi abun tsarki da kanshi yake dauka abun shi ba mai mushi wannan haka yazo wannan ne asar ne zuwa ga Abbas ibn Abdurrahman al-Madani to sai dai wannan ga hadisan da ke cin karo da shi wanda sun hi shi inganci wa kana al-Husayn yaqalu Husayn haka yake aikatawa an rawaito yuzi daga hadisin ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam la yakilu tuhuruhu wala sadaqatihi allati yasaddaqu biha ala ahad annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a cikin wannan asar din bayya wakilta kowa wajen sarkar da zai beka ma mai roko mai mabukaci bayya wakilta kowa wajen ya dauko mishi abun ruwan arwallar shi, kaga wannan ya ci karo da hadisi ingantattu cewa har ma yana wani yana mishi arwallar, bal yakunu huwa yatawallahu ma bi nafsi, da kanshi yake yi. Wannan hadisin Bukhari abin da yake nihi nan raddi ga wancan athar kin da kuma bada fa'ida ta ilmi hadisi galkashin wannan. Wa fi hazal baiti wa fil bab, a cikin wannan hadisin, a hadisin fi infaqil mar'a wal mamluk, akwai hadisai wanda suke nuna ciyatarwan mace da kuma al mamluk, bawa da aka mallaka. Daga ciki akwai hadisin Abi Hurairah wanda zai zo cikin kitabul buyu, a hadisi na 2066, idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi, idan mace ta ciyatar min kasbi zawjiha, daga cikin tsuruwucin mijinta, kasuwancin mijinta, abin da shi ya nemo, an gairi amrihi ba tare da umarnin shi ba, falahu nisfu ajri, yana da rabin ladan wannan abu ba tare da umarnin shi, wani ba tare da umarnin shi ba kuma ta san cewa bai ya hana ba, kamar yadda muka faɗi kaidin a can farko. A cikin sunan Abi Dawud da sanadi kyakkyawa mai ƙarfi yace, lamma baya a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ga mata, qalat imra'a, sai wata mace take cewa ya Rasulullah, ma akin Allah, inna kullun ala aba'ina wa abna'ina wa azwajina, ma inna kallun, kai tace mu nauyi ne mata, mun zama nauyi ne ga uwayenmu maza, da kuma abna'ina diyanmu, da kuma mazajenmu, to me ya halaita gare mu a cikin dukiyoyin su, mace in ma ta kasance tana karkashin mijinta ko karkashin ma'aihinta, kanta ya aure ko kuma in ta yi auren ta sako mijin ya sun rabu, uban ya rasu, karshenta ta komo karkashin wani dan uwanta ya kula da ita, to tace kullun karkashin wa'annan muke mazajen, to menene ya halitta a gare mu daga dukiyarsu, saboda bai yiwuwa a ce komai sai da izini, komin kankancin shi, he ta jira to tsohon tuwo zai lalace, he ta jira ya taho ta nemi izini, sai zama yayi tsami ba amfana ba. Fa qala, sai ce ar-ratabu ta'kulnahu wa tuhdinahu, danyen abinci kuna iya ci kuma kuna iya kyauta da shi, kenan da hayan abinci an san ba yadda zai iya ifada. Abu Dawuda yake cewa ar-ratabu shine al-khubzu wal-baqal war-ratabu, da kayan danye duka da makamantansu. Yace fi sahihi Muslim, a cikin sahihi Muslim daga hadisin Umayr ibn Umayr maulani na Abil Laham, yace atasaddaqu ya Rasulullah min mali maulaya, shin zan yi sadaka ya ma'aikin Allah min mali maulaya daga dukiyar shugabana? Qala na'am, yace eh haka ne, wal ajru bainakuma nisfan, ladan za a raba muku kashi biyu. Wannan kamar da muka gani can baya da izinin shi, in ma kyarara in ma ta fuskar fahimtar sha'anin shi. Walitirmizi, hadisin Tirmizi ta hadisin Umamata al-Bahili yake cewa, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hudu bashi ta hajjatu, da yace la tunfiqul mar'atu shay'an, mace ba za ta ciyatar, imra'atun, kai mace ba za ta ciyatar da wani abu ba daga cikin dukiyar mijinta, gidan mijinta. Aka ce ya ma'aikin Allah, ha abinci ma, yace zalika afdalu amwalina, wannan shine abinci, ai shine mafi aficin dukiya ma. Ya zo daga hadisin Abi Dawuda, daga kenan kaga nan kyarara an nuna cewa ba za ta ciyatar ba sai da izinin shi, har suka tambaya cewa ya ma'aikin Allah, har tuwo ma, yace ai shine mafi ficin dukiya. Daga Abi Dawuda min, daga hadisin Abi Huraira cikin sha'anin mace da za ta yi sarka cikin dukiyar mijinta, yace la illa anna min quwwati hasu min quwwati hasidi, abin da ya zama na cikin abincinta, yace wannan yana raunana hadisin Abi Huraira. Sha'abi yace, da muluku sa'adu yaktasibu wa yatasaddaq al-ajr lil-mamalik, idan ka ba baranka ko bawanka umarni yayi sarka, ladan zai kasance shi bawa in cikin dukiyar shi ne, ladan zai kasance nashi ne in yayi sarka. Ibrahim yake cewa, la ba asa an yatasaddaq al-abd min al-fadl, babu lahi, bawa yayi sarka daga raran dukiyar shi. Hasan yace, tasaddaq min qutihi, zai sarka na abincin shi da wani abin da ba zai cutar ba. Ibn Jubair yace, tasaddaqu bi salas darahim aw arba'a, wa ikhtalafa, an yi sabani cikin tawilin wannan hadisin akan magana biyu. Ibn al-Arabi yake cewa, Allah mashi rahama, fa minhum man qala, cikin sa akwai wanda yace, innahu fil yasir allazi la yu'bu ila nuqsanihi, wannan hadisin na Bukhari ma'ana da muke darasi kan shi, yana magana ne kan wani dan abu kadan wanda ba a kula akan ragewar shi, wani dan abinci kadan wanda bai wuce ba, ko luddahi ko kwalba dai ta bama mai roko, wannan mijin ba ya yi matukar dai ba makogare shi ba, da makahulanci na karshe ba ya yi fada ba, dan saboda wata yar roba ko a hannu an doka an ba wani. Wala yazharu bayyama bayyana, wa minhum man qala, akwai wanda suke cewa, idza azina fihi zawji, idan miji ya ba da izini ake nihi, wa huwa ikhtiyaru al-Bukhari, shine zabin Bukhari kamar yadda muka gani cikin tarjuma, shi isharar da yayi. Qala yake cewa, kenan kaga daga tarjuma in za a yi bayanin ikhtiyaratul bukhari ita tawjihul ahadith zabun bukhari wajen fassara hadisi zaka fassara wannan cewa bukhari ya fassara shi da cewa sai inda umarnin mijin ko sai inda umarnin mai gida kenan kaga nan a kalkashin tarjuma shi aka fahimto wannan dan ya ce amara wa ya tamla an yakunu mahmudan ala al'ada kana yiwa ya kasance akan al'ada aka dauki abun yudi huwa yana fassara shi qawlu hadash bi dibi nafsin da kuma da sa ran shi ga musulda da yace ba tare da barna ba ba tare da fasadi ba ba tare da fasadi ba kai zamanin tana jin haushin shi daga yahu ta takwashi abincin ta ba wancin takwashi abincin ta ba wancin saboda wannan sai zama zinubi ma dan saboda da fasadi a ciki wa huwa mahmurun al-laysir allazi la yajihif ana daukan shi akan dan kadan wanda bayya bai tumbuke dukiya sai da wannan ta wanga zai cikin sautin ya akashe ma ba a rage burin yace fa in zada alal muta'arif lam yajuz idan yayi kari akan abin da ya wuce al'ada to bai halitta ba wa zakara al'idam ya ambaci ciyatarwa saboda shine abin da ake rangume da shi cikin al'ada nan gurin kaga cewa idan an faqata idan ta ciyatar kina ana magana abinci ne ake magana a gare shi yace dan saboda al'ada shi aka saba dauka abada yace bi khilafid dananir wad dirahim fi haqqi aksarin nas sabanin dinare da dirhami cikin haƙin mafi yawaicin abun nan mutane idan ya zama na mai gidan an hadu wannan abun ba ya aje kudin shi ba cikin riga ta dauko ana bara ta da yaka jika 10 ko wani yayi bara ta dauka jika 5 wannan ba shi ake nihi ba ana zancan abinci wa za'ama ba'dhum anna al-murad bi nafqati al-mar'a wal 'abd wal khazin an nafqa ala iyali sahibi al-mal wa girmanihi wa masalihi wanda wannan a magabata su kuma Allah musu rahama da ƙarfin imanin su har ma ya wuce ba ma mace ba wanda ma yake aboki ne a sadaka ma ta kai wajen wannan zai kasance abutar su ta kai inda suna cewa duk wata abutar da bata kai ba inda zaka sa hannunka aljihun aboki ka biya bukata ka bata kai ba ta kai ba bukata in sun shiga kasuwa magabata su habbai da tabi'ai mutun zai yi ciniki a ƙari a kashe ciniki ana gama ya sa hannun shi abokin aljihun abokin shi kuma ba bashi ba fa ba komi kuma ba ya ce ba murna ma zai to ga wannan wanda aka yi ga aboki ina kuma ga mace imanin mutanen mu su ba a kwatanta ko daya yace summa zahirul khabru anna ajrul jami mutasawin yace amma cikin wannan hadisin yana nunin cewa ladan gabaki daya yazo daidai da mai dukiyar da wanda dan aiki yace wannan kuma ba wanda zai san gurgurdan ladan sai Allah kama ka kamar da Ibn Battal yake cewa eh kamar da muka faɗa limkawa a nan gurin shi mai dukiyar yake hin wancan tunda duk wanda ya doki sarka ya bada duk wanda ya doki aikin alkhairi yayi to ana limka shi so 10 alal aqalli wannan ga kowa ne ko mun rauni imanin mutum matakar dai an amshi abin Allah ya karbe shi to limka so 10 wannan na kowane musulmi ne to kuma sama da haka akai shi 15 20 30 300 400 dubu guda daidai gurgurdan ikhlasin mutun da imanin shi shi yasa annabi yace sahabbai muddu daya da zasu bada rabin mudu kai da zasu bada na abinci yahi abin da wani wanda ba sahabi zai bada ba na zinare kamar dutsen Uhud kaga saboda imanin ba daya bane ba di ba zinare wa kima shi a ce ya kai dutsen Uhud ka dauka ka bada to amma bai kai alkama rabin mudu da sahabi ya bada ba yace yazo cikin wannan hadisin annahu la yujuzu li ahlin an yatasaddaqa bi halitta ba ga wani yayi sarka cikin dukiyar wani ba tare da izinin shi ba lakin lamma kana almar'a sai dai mace da ta kasance tana da haƙi cikin dukiyar mijinta tana da ita ma kyakkyawan nazari idan ya zama nan mace ce mai kyakkyawan nazari tana da abun hada cikin dukiyar mijinta ita ma in ba irin wancan matan bane da muka gani na cikin abun nan safahatun min qabarul anbiya yace laha sarqatu ma la yakunu idaatan lil mali tana da damar yin sarka a cikin abin da ya kasance ba na abin nan bane ba tozarta dukiya bane wala israfan ko kuma banna lakin bi miqdarul urf wa al'ada sai daidai gurgurdan urfi da kuma al'ada wa ma ta'lamu annahu la yu'lamu zawjaha abinda ta san mijinta ba zai ji zahin bada shi ba wata dibu bihi nafsu kuma yana jin dadi bayanin dai da muka yi can baya shine yake maimaita irin wannan Allah mushi rahama sai babu na 18 babu la sarqatu illa an zahari ginan baban da ke bayanin ba a yin sarka sai bayan mutun ya wadata shine an zahari ginan sai bayan ya wadatar da kanshi. Bukhari yace wa man tasaddaqahu mutajin aw ahlu mutajin aw alayhi dainu faddainu ahqqu an yuqza min as-sadaqati wal itqa wal hiba. Yace duk wanda yayi sarka wa huwa mutajin yana da bukata ko iyalan shi suna da bukata ko kuma ana bin shi bashi to bashi shi yake cancanta game da sarka. Duk wanda ake bi bashi to babu zancen ya dauka yayi sarka, ai kokari ya hada ya biya bashin mutane. Yace wa itqa wal hiba da ma yantawa da kuma kyauta duka ba zai yi ba ma'abucin bashi. Wa huwa raddun alaihi, za a maida mishi sarkar shi da kyautar shi. Matukar yayi idan aka ji labari za a kamo sarkar nan a maido ta a ce rike abin ka tara ka biya bashi. Laysa lahu an yutlifa amwalan nas, bayyana dama ya halaka dukiyar mutane. Saboda mai bashi duk abin da zai samu ba dukiyar shi bace ba sai ya biya ta mutane. Kenan kamar ta wani ce ya dauka yake bada kyauta kuma bai kai ya bashi abin shi ba. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nas, duk wanda ya amshi dukiyar mutane yuridu itlafaha, yana nihin halaka ta ba dan ya biya ba, ya amshi bashin mutane ba da niyyar ya biya ba, atlafahu Allah halaka shi shi. Kaga mugo addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zuwa ya dau dukiyar mutane ya ci bashin wancan ya ci bashin wancan, yana ga cewa dubara yayi wayoyin musu shine mai wayo, su basu da wayo, shi shine mai wayo. To ga mugo addu'a da Annabi ya ci Allah halaka shi. Illa an yakunu ma'rufan bi sabr, sai in an san shi sananne ne da hakuri. Fayusiru ala nafsihi, sai yayi fifita wani akan kanshi, kenan in yana da bukata ne wannan ba zancan bashi ba. Walau kana bihi khasasa, ko yana da tsananin bukata sai iya dauka ya ba ma wani amma ba mai bashi ba. Kafi'il Abi Bakar radiyallahu anhu, kamar abinda Abu Bakar ya aikata lokacin da yayi sarka da dukiyar shi. Wa kazalika asar al ansar al muhajirin, haka nan mutanen Madina sun zabi sun fifita mutanen al ansar al muhajirin muhajirai. Wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, naga nan gurin shi ma na hawan mu, al ansaru wa asar al muhajir, al ansaru kaga da rufa shine fa'il, al muhajirin kuma mansub ne mai alamatu nasab in shi ya undan, saboda menene ne jam'in muzakkar salim, al muhajir al muhajirun kenan, yurfa'u bil wawu wa yakunu nasbuhu wa jarruhu bil ya. Wa nahana Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an ida'atul mal, gami da bata dukiya. Fa laysa lahu an yudayya amwalan nas bi illati sarqa, bayyana dama ya tozarta dukiyar mutane da sababin sarka, shine bi illati sarqa, ai bi sababin sarka, dalilin sarka ya kama dukiyar mai bashi dukiyar mutane ce, in ya kama yana banna da ita zunubi ma zai samu. Wa qala ka abun malik yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, inna min tawbatina, daga cikin tubata, an an khali amin mali, in tube daga dukiya ta sarqatan ila Allah, sarka ga Allah wa ila rasuli, zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kala sai ce amsi alayka ba da mali, ka rike wani bangare na dukiyarka. Hadisin ka abun mali, dogon hadisi wanda mai riyadu salimi ya kai ka abun mali da shi da wannan cikin rishin zuwa jihadi da busiba. Yace fa huwa khairul laka, shi yahiye maka alkhairi, kaga da aka karbi tuba shi ta ya kwashi dukiyar shi gaba dai kai ya rike ko dala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misha'a, kai sarka da wani bangare dai ka rike wani bangare, shi yahiye maka alkhairi. Qultu, sai yace fa inni umsiku sahami allazi bi khaybar, zan rike rabo na na dukiya wanda yake a Khaybar. Kenan kaga nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yayi sarka da dukiyar shi gaba daya sabanin Abu Bakar. Nan gurin al-Imam al-Bukhari duka wannan tawjihat ne nashi masu tsawo, Allah mushi rahama ya kawo, yana da wahala bai cika bayani ba, ka ga maganar Bukhari bayan babi sai inda ta kama kamar wannan gurin, duk wannan dogon bayanin nashi ne Allah mushi rahama. Ibn Battal yake cewa ajma'u, malamai sun yi ijma'i ala annal mudana, cewa shi mai wanda ake bi bashi yace la yajuzu lahu an yatasaddaqa bi mali, bi halitta gare shi ba yayi sadaka da dukiyar shi, wa yataruku qada'a dayni, ya bar biyan bashin mutane. Fata ayyanu hamlu zalika ala almutaji, ya zama tilas a dauki wannan ga mabukaci. Ibn Rushd ya hikaito daga wasu cewa yatasawwar fil mudani fi ma amalahu algharama ala an yakula min almali, walau asara bi qutihi wa kana saburan jaza lahu, idan ya kasance masu biyan shi bashi sun bashi dama ya ci abinci da cikin dukiyar shi, to kuma ya ba da sarka ta abinci, wannan zai zamana isari ne na bangaren abinci amma ba dukiya ba ya dauka ya bada. Fa amma almu'allaqa, amma mu'allaqat din da ya kawo cikin wannan hadisin Ibn Hajar cikin wannan baban, a cikin zancen na Bukhari ya kawo mu'allaqat, ga sanan ajere cewa Annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka sanadi ba. da yace man akhaza amwalan nas wanda ya rike dukiyar mutane yana nihin halaka ta Allah halaka shi wannan wani gehe ne na hadisin da Abi Hurairah ya huddo shi da sanadin shi cikin baban bashi kirara a can gaba zai zo na biyu kafala Abubakar hina tasaddaqa bi malihi Abubakar kafi ila Abubakar kai Abubakar kamar aikin shi da ya bada dukiyar shi gaba daya wannan mashahuri ne a cikin sira ya zo marfu'i Abu Dawud ya huddo shi Tirmidhi ya inganta shi da Hakim ta hanyar Zaid ibn Aslam daga baban shi yace naji Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mi sarka sai wannan ya dace abin da ke waje na dogon hadisi da gashi na sarka Abubakar da dukiyar shi duka hadisin wanda Hisham ibn Sa'd ya kadaita da shi daga Zaid wa Hisham kuma saduku ne duk da akwai makali akwai magana wajen har da shi Tabari yace jumhurin malamai suka ce wanda yayi sarka da dukiyar shi cikin lahiyar shi lau hankalin shi ras kuma ba abin shi bashi kuma mai hakuri ne alal idafa wala iyala lahu kuma bayyada yara aulahu iyalin ko yana da yara yasbiruna su ma suna iya hakuri fa huwa jaiz ya halitta a gare shi in ya cika wannan sharuɗan gaba daya amma ko shi yana da hakurin kuma ba abin shi bashi kuma bayyada bukata yana iya dauka gaba daya dukiyar shi ya bada to in ya zamana yana da yara to sun zame mishi ƙarhin kafa kan ya bada dukiyar gaba daya ba zancen isa ko in yana da mace fa in faqa da shay'un min hadhihi shurut idan ya rasa wani cikin wannan sharuda to kuriha an karhanta ya dauki dukiyar shi duka yayi sarka shi yasa wanda yaje cikin gargara ma yana ga alamun mutuwa aka sa mishi haƙƙi aka tsaida shi dai bisa uku wasiya wasu suka ce hu mardud za a maida wa rawi an rawato daga hadisin Umar daga Umar radda ala gailana sakafi qismatu malihi yayi raddi ga gailana sakafi raban dukiyar shi Tabari yake cewa sawabu inda na al-awwal min haythu al-jawazu wa muhtaru min haythu al-istibab an ya'idu dhalika min as-sulusi abinda dai Tabari yace ya dace a sanya shi daga sulusi har aran nashi ma kai ya wuce sulusi in zai bada da ciyatar da dukiyar shi ya bada gaba dai kai ya wuce sulusi Salisu hana uku yace cikin asar kin ma'ana yace hakanan sahabbai mai mutanen Madina suka zabi mutanen Makka wannan mashahuri ne a cikin sira an san da wannan akwai hadisi mashahurai marfu'ai kirar ga sunan ya kawo su da sanadin su zan mu wuce su kuma hadisi na hudu da ya kawo mu'allaq cikin wannan bayanin na Bukhari wa nahi annabi su an ida'atul mal shi ma darafi ne daga hadisin Mugira ya gabata cikin babu sifatu salati na biyar da waqala ka'ab ka'ab yace yana nihin ka'ab ibn malik cikin dogon hadisi kitsa tubashi wanda anan gaba zai zo ga baki din shi cikin tafsirin suratul tauba duka wannan bukhari dan ya san ya kawo wasu sun wuce da sanadin su wasu kuma anan gaba zai kawo su kawai sai kawo su mu'allaqai ba tare da koro sanadi ba wannan kuma sanin mun yana daga cikin manhaji na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sai kuma hadisin da ke cike da ya kawo hadisi na harko ce haddasana abdan akhbarana abdullahi an yunus an az-zuhri yace akhbarani sa'id ibn al-musayyab annahu sami'a abu hurairah radiyallahu anhu yaji abu hurairah Allah ya rada shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala yace khairu sarqati ma kana an zahar ginan hiyayya sarqa mafi al-khairin sarqa ita ce wadda ta kasance mutum bayan ya wadata wabda abi man ta'ulu ka fara da wanda yake iyalanka yake karkashin ka kana ciyatar da shi wajen sarka hadisi na 1427 al-imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Uhayb haddathana Hisham an abihi an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yadul ulya hannu na sama khairun min al-yad as-sufla yahi al-khairu ga hannun kasa wabda abi man ta'ulu ka fara da wanda yake iyalanka ne wa khairu sadaqati an zahari gina mafi alkhairin sarka bayan mutun ya wadatar da kanshi wa man yasta'afif du wanda ya kame kanshi ifuhulla Allah zai kame shi wa man yastagani wanda ya wadata da kanshi yughnihullahu Allah zai wadatar da shi hadisi na 1428 al-imam yace wa an Uhayb yace akhbarana Hisham an abihi an abi hurairah ta shima bi haza da wannan hadisi na gaban shi haddathana abun nu'man haddathana hammad ibn zaid an ayyub an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam ha yayi tahawilin sanadi wa haddathana abdullah ibn maslama an malik an nafi an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wannan silsilatul zahab kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hu alal minbar yana busa minbari wa zakara sadaqa ya ambaci sarka wa ta'affufu da kamewa al mas'ala da roko bayan ya ambace sai ce al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla hannu na sama yayi hannun kasa mai badawa yayi mai karba fal-yadul ulya hiya al-munfiqa hannun da ke sama shine mai ciyatarwa wasufla hiya sa'ila hannu na ƙasa kuma shine mai amsa kenan kaga wannan kyarara ya fassara cewa al-yadul ulya shine mai bada al-yadus sufla kamar da mun ga sabanin malamai to gashi kyarara nan a hadisin da ya fassara al-ahadisu fasr ba'dama ba'dan kamar yadda Ahmad ibn Malik Ahmad ibn Hanbal kai yake cewa hadisai bangaren suke fassara bangare gashi kyarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nihi da al-yadul ulya da abin da yake nihi da al-yadus sufla yace hazihi tarjuma bi lafziha marwutun akhrajaha al-wahid wannan tarjuma kyarara da ya fada cewa la sadaqata illa an zahar ginan yana kullu tarjuma da hadisi wanda bai cika sharadin shi ba wanda a wasu littattafan ake samu shi wannan tarjuma hadisi ne kyarare zo da wannan kalma yi daga ha cikin sunan abi daud ne yake cewa inna khayra sadaqati ma taraka ginan aw tasaddaqa bihi an zahar ginan wabda bi man ta'ul haka yake cikin sunan abi daud nasi ne na abun nan tarjuma yace ومن علم من صبر على الضر والإثاء والإيسار فمباح له أن يسر على نفسه ولو كان به خصاصة وجائز أن يتصدق وهو محتاج yace amma duk da haka duk wanda ya san cewa shi yana da hakuri akan tsanani kuma yana da hakuri akan zabi ya zabi wani akan shi to an halitta mushi ya zabi kanshi koda yana da tsananin bukata kaga mu yanzu a cikin rayuwar mu ta yau akasin abin da sahabbai da magabata sun kasance ne abin da Qur'ani yake ambata wa isruna ala anfusihim law kana bihim khasasa duk wanda ya kasance ana mu'amala da shi kawai kanshi ya sani ba ruwan shi da maslahar dan uwan shi ba ruwan shi da mai gyara dan uwan shi to wannan ko ba karamin ciwo bane ba karamin bala'i bane duk wanda za a yi mu'amala ya zama kawai kanshi ya sani to in haka aka samu cikin al'umma to wannan zai kasance dammar annabin da ake cewa ananiya yana dammara al'umma kuma shi yake dammara al'umman matukar mutun zai kasance kawai a cikin mu'amala ta yau da gobe daga mu'amala ta gamo shi dan kasuwa ne da mai saye da mai saidawa da duk wani wanda ake mu'amala da masu kamfani ne da waye kowa kawai abin da yake kallo ba sauran al'umma ba a mabaniyun ala maslaha ciki kawai mai gyara shi miye mai gyara shi ya zartar da shi batta gyara shi ko zai ta halaka al'umma ba ruwan shi to kaga wannan ba karamin ciwo bane kwantarar kin abin da musulunci yayi umarni ne yace wajahizul lahu an yatasaddaq wa mutaji ya halitta gare shi yayi sarka yana da bukata kuma yayi riko da abu mai tsanani kamar yadda Abu Bakar ya rika kamar yadda mutanen Madina suka rika in ya san cewa bayyada hakuri bayyada jimri to ya rike dukiyar shi shi ya mushi alheri kai ya zamana ya kwasa ya ji an yi faralar ba da dukiya gaba daya kwashe ta shi duka ibada kuma ya koma yana bara to kaga babu zancen hakuri ko koma yana roƙon wasu ko koma yana kaskanta kanshi to wannan haramun ne ya ba da dukiyar shi duka shi yasa annabi ce amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul laka ka rike wani bangare na dukiyar ka shehi maka alkhair yace wa qauluhu da yace ka fara da wanda iyalanka hadisin bukhari cikin kissar adayfu allazi asara sahibul bait baqo wanda ya fifita ma'abucin gidan a karan kanshi da iyalan shi wannan zahiri ne kyarar ga abin da muke akai inda al-wahidi a wajen wahidi nazala fi rajulin uhidiyat lahu ra'su shatin an kawo kyauta zuwa ga wani mutum an aika mushi kan akuya fa asar ga rubiha ya zabi wani shi yace akai ma wani ya hini tsananin bukata fadarat ala sab'atu abiyati ya kewaya wajen gida guda bakwai a cikin asbabun nuzul na al-imam al-wahidi wal khasasa shine al-imlaq abun nan talauci da tsananin bukata asalin shi shine al-khalal wal faraj yace bada al-qamar min khasasati al-gaim wa sayakunu lazamu komo kan wannan hadisin ibn al-mulakin cikin kitabut tafsir dan nan ba gurin shi bane wa fihi dilala cikin shi akwai nuni qarar ala annan nafqa kan cewa ita ciyatarwa alal ahal akan iyalai afdalu min as-sadaqa tahi gami da sadaka li anna sadaqata tadawu saboda ita sarka ai tadawi ne nafila ce wan nafaqati alal ahli farida ciyatarwa iyalai kuma farilla ce farilla ku tahi nafila ibnu battal yake cewa ma'anahu ma'ana hadisin la sadaqata illa ba'da iraziq utihi wa quti ahlihi babu sarka sai bayan ya tattara abincin gidan shi da abincin iyalan shi da karan kanshi wa inna ma alayhi iyahu ghairi ba'da iya'i nafsihi wa ali yana iya rayar da wani bayan ya rayar da kanshi da iyalan shi wannan shine abin da yake a shari'a iza haqquha awjaba dan haqqin kanshi shine mafi wajibci gami da haqqin sauran mutane shi yasa annabi yace sallallahu alaihi wasallam abda bi man taqulu haka yace ma ka abu amsik alayka ba azmarik idan kace wannan hadisin ya ci karo da hadisin Abu Bakar wanda ya gabata ta an ce yayi sarka da duke shi gaba daya kuma annabi ya kyale shi bai ce mishi dan me ba yace sai in ce malamai sun yi sabani gami da wannan cewa wanda ya sarka da dukiyar shi gaba ɗaya cikin lahiyar shalau wasu jama'a suka ce ya halitta saboda wannan abin da Abubakar yayi ita ce maganan Malik da malaman Kufa da jumhurin malaman Ibn Battal haka ya hikaito da Ibn Tin daga Shafi'i da sahihiyan magana daga mazhabin shi mustahabbi ne yin hakan kin ga wanda ke da ƙarhin imani da kuma ƙarhin hakuri game da talauci wa qala akharuna wasu suka ce la yuzu shay'un minhu bai halitta ba mutun yayi haka gaba ɗaya ba da gaba ɗaya shi ya rasa ya tsaya an rawaito wannan daga Umar cewa ya maido ma Gailan sai sai mata nisa abu matan shokana dallaka hunna ya sake su wa qasama malahu ala banihi ya raba dukiyar shi ga iyalan shi Umar ya maido mushi wannan gaba ɗaya wasu suka ce abin da ya halitta a wannan shine sulusi kamar da mun hada can wasu suka ce a sulusani bi bisa uku ihtijajin saboda hujja ga hadisin ka Ibn Malik wanda ya wuce cikin sha'anin gazuwar ta Tabuka wa annahu radda sadaqatu ila sulusi annabi ya mai da sadaqa sarkashi zuwa ga sulusi wannan shi ce fahimta al-Imam al-Auza'i da makahulu wasu malaman suka ce kullu adiyatin tazidu ala an-nasb turaddu ila an-nasb duk kyautar da mutun zai wada ta wuce rabin dukiyar shi a maido ta koma rabin dukiyar shi an rawaito wannan daga makahulu yace dabari yace wa sawabu fi zalika inda na anna sadaqatul mutasaddiqu malihi kulluhu fi sihhatihi ja'iza al-Imam Tabari yace abinda yake magana mafi daidai a wajen mu shine wanda yake cikin lahiyar shalau in yayi sarka da duke shi gaba ɗaya ya halitta saboda yace ya halitta ma kanshi yayi sarka da duke shi gaba ɗaya wa in kuntu la ara yace duk da ban ni gani yayi sarka da duke shi gaba ɗaya in ji dabari bai kamata ba wala yajhibi malihi wala bi iyalika dai tumbuke duke shi ya rasa iyalan shi sarasa wa yasta'inu fi zalika adabur rabb yayi aiki da ladabin Allah da ya fada ga annabin shi yace wala taj'alay daka magaluratan ila uniki ka wala tabsu idan kullu basar kenan kai tsaka tsakiya wa an yaj'al min zalika sulus yasa kamar sulusi kamar yadda mai shari'a ya ambata shine ka ga ka Ibn Malik da Abilu Baba amma da aka halitta ma Abubakar ya bada duke shi gaba daya wannan annabi ilamin bil jawaz wannan annabi yana nuna mu cewa wanda ya iya hakan kin ya halitta ba haram yayi ba abinda ku ka abi aikata da Abilu Baba ana nuna mana mustahabbi ne shine mustahabbi dalili akan wannan ijma'in malamai gabaki daya cewa wanda ya mallaki dukiyar shi yana iya ciyatar da ita cikin bukatun shi gabaki daya kai ya bar ko bi to haka nan cikin makusantan shi min babu aula fa in qulta idan kace kai fa na amarto yaya zan mi aiki da fadar Allah wa yusiruna ala anfusihim cikin suratul hashr kuma wa yudimuna da'ama ala hubbi da hadisin afdalu sarqati juhudin min mukil mafifici ya sarka wanda ya bada wanda yana da kadan kin shi ya doka ya bada da hadisin da ke cikin baban nan yace sai in ce maka babu cin karo da juna cikin su saboda ma'ana cikin hadisin da muke tare da shi abinda zai tunkuɗe bukata ta yau da gobe kamar abinci kamar suturci al'aura kamar makamancin wannan su wannan ba a magana cewa dama ka kwashe gaba ɗaya har rigunan ka bara ka zamna tsarara ko jami'i baka zuwa wannan shi an san tabbas haram ne ba shi ake magana ba yace fa haza wa nahu mimma la yuzil isar bihi wannan da kwatankwacin shi kwata kwata shi wannan bai halitta ba kaza abuwan da shi gaba ɗaya hatuwahin sa ka ba ma wani da dukiyar gaba ɗaya kai ka zamna haka nan ko tuhasawa babu yace wala tasadduqu bihi bali haram yace ko sarka da wannan shi wannan haramun ne ma saboda sutura al'aura ai wajibi ne yace dan saboda abinda zai shiga na cikin tsananin bukata da kuma kunci ne yan nasa kanshi wannan shine amsa da ya bada game da cin karo da juna na zahiri da ake gani cikin wannan hadisan da wannan ayoyi yace fihi a cikin sha annadabu ila ta'affufu ana so mutun ya kama kanshi anil mas'ala game da roko wal haddu ala ma'alil umuri da kuma ana zaburar da mutun yayi roko game da lamarra mafi daukaka wa tarku da ni iha mutun ya nisanci duk wani kaskantaccen abu wallahu ta'ala yuhibbu ma'alil umur Allah yana son madaukakan lamurra kaga sabanin malamai mu a yanzu a al'adam malamai su suka dauki kwantarar kin abin da Allah ya umarni musamman a ƙasa Hausa zai kasance malami shi ya dauka kaskancin da kullun sai dai shi a bashi ba dai shi ya bada ba duk inda aka tayi in rasuwa akai aka tayi dala 20 kin nan da ake beka ta sarka a malamin ya tafi bai bada in ya je malami yayi gaisuwa bayan ya masa addu'a kuma ya meka wani abu har abin mamaki ne kau malami shi an san shi in ya tahi zamana zai in an tara su su koma unar saraba kaga kaskanci ne suke dan barama musulunci kuma su kan musuluncin ne gaba daya kuma zai sa wannan al'umma su rika ma musuluncin kallan kaskanci da wulakanci da kuma kallan addini in dai da wannan abun ya zo in dai da wannan abun ya zo addini yayi umarni kuma suna nuna kamar musulunci yayi umarni abin ya shiga cikin zuciyar mutane ba su magalahin su kawai gani suke wannan abin tun da musulunci ne umarni su malamai kawai ɗan abasa ne ba su bada ba shi ko Allah madaukin sarki yayi umarnin cewa kai kokarin ka hada tsakanin infaki da tsakanin karantarwa wannan su ne mafifitan bayu kamar su ibnu mubarak Allah musu rahama magabata duk haka zaka gani wajen ciyatarwa an tashi su ne gaba gaba sun wuce jahila wajen kuma asa ƙarhi a shiga jihadi su ne gaba gaba wajen kuma tsayuwar dare su ne gaba saboda kai kai kowa sanin zahin abin amma kai ta bayanin ciyatarwa kai ta bayanin ciyatar da dukiya amma in wani abu ya tashi ko ku yan a hada ne amma ba ku bada ba ba ku ku bada ba ko wani malami da na san shi da gidaje da motoci amma Allah ya amfulkin masallaci in ya mutu ya tashi yayi shela yace jama'a Allah a taimaka amfulkin wannan kuna ga ya mutu dala 100 ma dala 100 amfulu kuma yace kuma cikin unguwa duk wani kare ya sai shi duk ya sai karurukan unguwa amma kuma duk da wannan amfulkin masallacin da yake salla ya mutu sai ya tashi da shi karan kanshi ba wani ladan za a sa ba shi zai tashi yayi bayani yace jama'a Allah amfulki wannan a samu wani wanda zai taimaka a saye shi me yasa saboda an sa a rai a zuciya cewa dukiyar malami ita ba ta ci bace shi ya tara irin na ƴan siyasa da shi da ɗan siyasa kin kaga ta wannan bangaren an yi ittifaki tashi kawai ta tara ce ba ta ci da addini bace ba ta kama ma addini bace wanda wannan aka san abin da musulunci yayi umarni a alaikum salam dan
ke da wannan hadisin kamar wannan babu yana da kowanne dai halin sa ka da
kowanne yauwa shine ake magana kowa daidai gurgurdan abin da yake iyawa Ibn al-Arabi yake cewa a nan gurin akwai hadisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sadaqata la taqau fi kaffir rahmani qabla an taqau fi kaffis sa'il sadaka tana fada a tahin Allah kahin ta fada a tahin wanda yayi roƙon yana beka hannun shi kana nasawa ta fada hannun Allah ne wanda ana nufin karba Allah ya karba tunin matukar da ikhlasi kahin shi wancan ya amsa ma tunin ta abin kuma zai kasance Allah madaukin sarki ya maka alƙawalin lumkawa matukar kai imani da lumkawa Allah madaukin sarki sai ya rama maka abin da ka ciya ta ko anan duniya bayan kuma ladan yana can yana jiran ka akwai hadisi yake cewa amma zalika an mas'ala fa amma ma kana min gairi mas'alatin fa inna ma huwa rizqu razaqahu Allah abinda aka hana mutun ya rika roko amma abinda aka bashi ba tare da ya tambaya ba wannan arziki ne wanda Allah ya koro mishi a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an ya'khudha ahadukum hablahu fa yahtadib dayan ku a ce ya riki igiya ya je ya yi itace a bayan shi ya rika saidawa ya hiye mishi alkhairi ya je ya roki wani wanda ya bashi ko kuma ya hana mishi ko bashi zai ko ya hana mishi abin da yake alkhairi ya je itace yayi itace ya biya bukatun shi ya hiye je ya kaskantar da kanshi da urun wajen wani shi yasa wani malami Allah mishi rahama Imam Rujani ne yake dogo kasida shi yace walau anna ahlul ilmi sanuhu la sanahum da a ce ma abuta ilmi sun kare darajar ilmi da ya kare musu darajar su sai dai sun kaskantar da shi a wajen talakawa sun kaskantar da shi a wajen sarakai da wajen masu kuɗi sai ya zama da ake kallon sa a wulakance ba daraja ba mutunci finna faqati adab cikin jihatarwa akwai ladubba fara'idun wa sunanun khams farulloli da sunnoni guda biyar famin al-awwal na farko akwai az-zakawat akwai al-kafarat akwai zakoki da kafara da alwashi da jihatarwa ta wajibi ga uwaye da diya da mata da ka aura da bayu wa min as-sani na cikin abun nan kuma na biyin ma'ana kenan wanda ba na wajibin ba al'adahi inda mallam yi jibaha layya ga malaman da basu ce wajibi bace da sarka zakatul fitri ga wanda ya sanya ta sunna ce da ma wani wannan da tadawi dukkan shi dukkan su ga baki dai aikin alkhairi ne ana so musulmi ya yi ruko da su ya yi shiga cikin masu samun ladan su ya karshen mun karanta hadisan ciki daga go yawa ina ga saboda na gaba kan mu cika Bukhari ya cinye darasin duka zan mu tsaya nan sai sati na gaba mu tashi babu na nawa ne na 19 ne ko bi ne ko mu kai insha Allah yawa sai wannan ina ga darasin karshe ne Fatima ce zan mu karanta saboda dama safahatu min akhbarul anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabri ala zawjati wal hilmi alayhinna takaitaccen zabi na karanta fi wajen sabke shi gaba daya na zabo fa'idodin da zan mu karanta ba wai duka bane ɗai ku ne wasu ne intikhab ne zabe ne ɗai bayan ɗai na dauki wajen na annabawa da ke sananne ne qur'ani ya kawo shi ban an tsaya ban ambace shi ba sai kuma wanda biyo baya na manyan malamai kamar sahabbai da tabi'ai da nawaliyai da masu hikima da hamma malaman falsafa to da dukkan su mun karanto su wanda dai na zabe kin zan mu karanta sai karanto khatima bayan ya gama littafin Allah mashi rahma a safa ta 79 ya ce khatima ya kawo khatima ce wannan karshe ya kawo wasiya wadda take mai tsada sosai wadda tana da muhimmanci tana da kima akan wannan baban Allah mashi rahma yace fa ma ahla hazili kayati mi ayyahi wannan hikayoyi dadi wa kan fiha min alfawaid mi ay mafi mamaki cikin fa'idodi wal hikamul galiyata da hikimomi wanda suke masu tsada yace wala hasabanna almuqrimu ala zawaj wannan duka gaba daya kan wanda yasa yin arme a gaban shi kada yayi zato a zuciyar shi annal hayatu zawjiya cewa ita rayuwa aure satakunu kulluha asal dukkan ta zuma ce balla budda min almuddu wal jazar barba makawa sai an ci wannan kwakwa a cikin ta fa ala muridu tazuj ga wanda yake san wanda yake san aure an yi wadina nafsahu ya nitsar da kanshi ala sabar akan hakuri wa yatajammalu misl akhlaqul anbiya yayi kokari yayi sufantu da halaye irin na annabawa wa sadatun nubara da shugabanni na gari allazina hum nuqbatu bani al-insani sunni zababbu da Allah ya zaba cikin halitta Allah gaba daya izala hikahum ma la hikahum dan abin da ya gamu da su ya gamu da su kaga nan gurin duba mu gani magabatan duka da muka zano kaf cikin mu ba wanda zai iya tahammulin ulakancin nan ko dai bisa darin shi a cikin abin da suka yi ta hakuri akai ba dan komai ba ba dan tsoro ba dan tahi karhin su ba kamar yadda suka wani ya sarraha kirara a sai dan saboda kawai ya san cewa ibtila'i jarabta ce in kaya suka taka suna nasaba cewa su ne masu lahin ukuba ce Allah yake musu ko kuma ya aiko dan kankare musu zunubi ne to duk wannan cutar wahe su fassara ta da cewa za su yi hakuri su yi jimri jaraba ce ta Allah wala yatasarra'u bi ilqa'i kalimati dala kai yayi kokari yayi gaugawa gefa kalmar saki ya rushe fami gaba daya da kalma daya wanda ta huto cikin kibtawa ido ko saboda sababin kishi kalma ce daya a cikin tsuntawa ido ta huto ta dammar usra ta dammar yara ta dammar al'umma ta nasa wasu cikin matsaloli kai tunani kaga wanda yake uban iyali ne da yara da matar shi da yara kalman nan daya da zai fada a cikin sai wanda daya ta huto hatta ta yi tarbiya bukata amma wanda zai nasa cikin matsala dalilin kalman nan ba daya ba biyu bane jiyawa ne da ita matar da yaran da famikin da duk wasu wanda za su shiga cikin matsala dalilin wannan da abubuwan da za su lalace dalilin wannan sakin da yayi abubuwa ne ba kadan ba kan mutun yayi tunanin cewa mazakunta shine da an samu sabani da mace kawai giho kalmar saki to wannan kaskanci magabata suke kallon shi da kuma kasawa da nuna cewa mutun rago ne shi irace alayka bi akhlaqil kiram fa innaha tudumu laka zikrul jamil ma'an ni'am na hore ka da rukun halaye na karamci na gari su suke dawwamar maka da kyakkyawan ambato aljamil wanda yake mai kyau ma'an ni'am tare da ni'ima kaga nan ba a kalle shi ba cewa abun darjatawa ne a kawo mana wani wanda a ce yana daga cikin faralashi mace da ta bata mishi rai kawai yake na sake ki kaga wannan bai cikin farala ba a kawo ko daya ba wannan yayi alisani cewa ragwanci da kasawa wa min at-tarif na daga cikin abu mai fa'ida kyakkyawa magana al-Imam Shafi'i Allah mashi rahama yace aqamtu 40 sana na zamana shekara 40 as'alu ikhwana allazina tazawwaju ina tambaye ƴan uwana da suka yi arme gami da halin su gami da matakun su babu ɗaya wanda yake ce mini yaga alheri yana cikin manaqib Shafi'i na al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala wa qawluhu aidan alayhi rahmatullahi wa ridwan sami'tu ba'du ashabina mimman asiqu bihi yace tazawwaju li usuli dini nayi aure da in kare addini na yace fa zahaba dini wa dini ummi wa dini jirani yace da addini na da na uwata da na makwabta na duk gaba daya da suka rushe shi ko yayi dan ya kare addinin shi yace walaita mallami kun qadiran alal himmi kai can a ce wanda bai da hakurin jimriya bayya da hakurin ai jimri ya dauki wannan abubuwa kamar yadda tabi'i mai girma Abubakar ibn Abdullah al-Muzani yake cewa matashi laula anni akhafu an taquli ma fiya la qultu ma fiki dan ba ina gudun ki faɗa abin da ke tare da ni na aibubbuka ba ni ma da na faɗa abin da ke tare da ke na aibubbuka abin da nan gurin yake nihi in zakai ta hutowa kana cewa daga cikin aibubbukan ta kaza daga cikin aibubbukan ta kaza ita ma in ta bude wannan baban he ka sadde kai dan saboda kai ma aibubbukan naka da kaskancin naka akwai su ba a rasa su kenai kasance yadda ta rihi bakin ta gami da aibubbukan ka kai ma ka rihi naka gami da nata yace falim fisgajahu fi ali bai zartar da damo shi cikin iyalin shi ba ya kame gidan shi kuma ya kame gami da ma ya kame ma dar aijiyar dake tsakanin shi da matar shi yace kai tun wanda zai kasance yayi hushi gami da matar shi halafati samtu wa sukut ya lazamci shuru da kawaici har zuwa lokacin da tsananin shararatu gadabihi tsananin abun gakin shi hushin shi zai bice duk lokacin da aka ce tashin hankali ya faru ko kuma rishin fahimta ya faru tsakanin shi da matar shi to ya kame bakin shi ba ya tsaya yana yi tana yi ba yana yi tana yi wannan zai kai zuwa ga mummunan mataki za a kai inda ba a so amma tana tadiminta tana ta shirminta ya kame bakin shi shine karamci kuma shine girma da san cewa shine shugaba amma shugaba ya tsaya da wanda yake kasa da shi kullun ana ta cece kuce kullun ana ta fada wa dau hasa suna shigowa tsakani kaga ai shugabanci bai yi ba yace wa qalat kama qalat tilkal mar'a allati arada al-imam Shu'aib ibn Harb an yatazawwajaha sai ya ta fadi kamar yadda wannan macen da Shu'aib ya zo ya arme ta ya take cewa fa qala laha yace mata inni sayyul khulq da yaje gabatar da kanshi wajen arme ta ki sani ni mai mummunan hali ne ba mutunan kirki bane kaga gaskiya suke fadi sabanin mu da in zai ta neman arme duk wata ƙarya irin na dan siyasa ya shirya ta riga a sa ta ƙarya ta laran na ƙarya ta kalman na ƙarya wanda sun yi karhin shi ba arusu ne ko kuma matsakan shi ne ya saye su da ƙari dan yaje zahara kanshi fa ajabatu ya ta bashi amsa kaga nan kyarare ga mata gaskiya yace asu aminka man yuruka ila an takunu sayyul khulq tace wanda yahi ka mafi muni man yuhu yuka wanda zai sanya ka hakka zama mai mummunan hali ma'ana tana ne mugun alina ya hinaka wa alimtu bi qawli al-imam abu su'ad ad-du'ali li zawjatihi wa alim amilat tayi aiki da fadar a magana al-imam abu al-aswad ad-du'ali ya gaya ma matar shi suna cikin baiti daki guda biyu wanda imam shi cikin baiti guda biyu ke so wanda shafi'i yana mamaki da su yake cewa khuzil awfi minni tastadimi mawaddati wa la tanqi fi sawrati hina akdabu fa inni ra'aytu al-hubba fi sadr wal fi sadr wal aza zaistama alam yalbas al-hubba yasabu yace khuzil afwa minni ki riki afwa daga gare ni ya zamana halinki afwa ce da rango mai gami da duk abin da zan yi yace tastadimi madaukum da mawaddati a haka sai kaunar ta ci gaba har abada tana nan amma in babu afwa to yace wala tanqi fi sawrati kada ki rika yin furuci a cikin lokacin da nake tsananin hushi ina agdabu lokacin da nayi hushi kada ya zamana hushi na ya tashi kuma ki tsaya kina cece kuce kowa daga cikin ma'aurata bi idan ɗayan yayi tsananin hushi to ɗaya ya rihe bakin shi wannan zai zamana shine kashe wannan hutuna wani zai kasance nan saboda rishin hikima kamar da mun ganshi cikin al-mashakilul zawjiyya wanda muke fama da su a yau wanda suke sabbaba saki wani zai kasance shi ya tabota kuma ya kama mata ai ta yawan dimi ya ce ma ya bullo magana kishiya ya kai sadaki ko kuma ya kawo magana zai mata kishiya tana ta wannan dumumuwan nata kuma ya biya ta su yi ta yin hauka ya biya ta su yi ta yi wanda zai kai su har zuwa ga rabuwa wanda kuma malamai suna cewa duk lokacin da ya kasance shi an shiga baban kishi an shiga baban cewa zai karo mata arme to kawai taushe kunnan shi ne duk abin da zai bullo ya taushe kunnan shi yace fa inni ra'aytul hubba fi sadr wal aza ni ina ganin abin nan so yana cikin kirji cikin zuciya da kuma cutarwa idza istama'a idan sun hadu lam yalbisul hubbu yazhabu to so bai ya zama tahiyar shi yake da cutarwa tana shiga so a cikin zuciya yake daga cutarwa ta je ta tarda shi to sannan huta yake tahiyar shi ya bar gurin cutarwa ta zuci duk yadda mutum yake son mace amma tana kurma mishi a shar tana cin mutunci da maganganu ba dadi to wannan san yau da gobe sai ya disa shi ya zama babu shi cutar wannan ta zuci kore so take dan mazaunin su ɗaya ne yace idza ladama wudu zawjiha yace idan ladama laha wudu zawjiha to idan har tayi haka kaunan mijinta zata dawoma kuma ta sami yarda ubangijinta ta samu ladan masu hakuri yace ja'ala Allahu biyutan muslimat mustaqirratin yatazawwana fiha al-azwaj wal abna' wal rahma wal ludf wal safa wa yata'allamu fiha husnul ishrat wal mawadda wa kamalul akhlaq babban abin da yake kawo abin nan a yanzu yake kawo matsala a yanzu wanda su kasance funafunai suna da tasiri sosai akan zamantakewa arme duwaye ta kasance musamman in yarinya yar karama ce bata yi shekaru ba a cikin sharri muftasar idan mu yi takadimin shi zan mu ga matakan mata kowanne da shekarunsu wanda ya arme shekara kaza ga abin da ya kamata ya siffanta ga shekara kaza ga yadda take to galibi in ya kasance a shekara 15 ce zuwa 20 zuwa 25 a yanzu zai kasance kawai tunaninta wannan soyayya ta ƙarya da take ga a film gidan arme na film in ta zo gidanta ma haka za a yi tana ga aka sun haka kawai ta yi tunanin wannan ba mijin kirki bane ba mijin zama saboda ita ta tashi kawai kullun duk abin da kake kallo tasiri yake tare da kai wannan ƙaryar ta banza a cikin film wanda in ba a cikin film kin ba ba an yi ta ba gani take kawai wannan zaman army haka ya gada da ta zo gidan arman a wannan shekarun in ta ga cewa babu wannan abun to kawai ba ta yi sa'an miji ba a ganin ta babu wannan irin rayuwar ta film da ake ta ƙarya to wannan yana da tasiri sosai yanzu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.